sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Murtala Faruku Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Lahadi daga watan Nuwambar shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Murtala da kanin labarai.
Wani jirgin saman fasinja dauke da mutane 42 ya fada a kogin Victoria na kasar Tanzania da sanyin safiyar yau Lahadi. Sakamakon rashin kyakkyawan yanayi jim kadan kafin lokacin saukarsa a Bukoba. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce an sami matsalar korar manyan jami'an kwamandojin sojin Rasha tun daga somawar mamayar Ukraine a watan Fabrairun shekarar nan ta 2022. Runduna ta musamman ta juyin juya hali ta Iran ta yi gwajin harba wata sabuwar roka mai dauke da tauraron dan Adam a jiya Asabar.
Kanin labaran kenan. A babun rahotanni za a ji cewa a kasar Ghana dubban mutane ne suka fito domin yin zanga-zanga a birnin Accra inda suke kira ga shugaban kasar Nana Akufo Addo ya sauka.
Mun fito mu fadi ma government kaman ba mu kuma son shugaban kasa da vice president shi su tashi ga su suka kawo mu wahalan ga duka a cikin Ghana because of corrupt practices suna ran garin kaman family business ne to wannan ne ba mu so shi yasa muka ce su wuce.
Bayan nan kuma za ku ji cewa jamhuriyar Niger kungiyoyin fafutukar kare muhalli sun nuna bacin ransu kan yadda kamfanonin gida da na waje ake aikin hako ma'adane ke gurɓata muhalli. Kamar kowace ranar Lahadi, yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ke gabatarwa. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraron mu kan turo ta email. Kafin nan, ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Wani jirgin saman fasinja dauke da mutane 42 ya fada a cikin kogin Victoria na kasar Tanzania da sanyin safiyar yau Lahadi sakamakon rashin kyakkyawan yanayi jim kadan kafin lokacin saukarsa a arewa maso yammacin Bukoba kamar yadda 'yan sanda suka bayyana, inda ake ci gaba da aikin ceto mutanen da ke ciki. Komandan 'yan sandan yankin William Mapagale ya shaidawa manema labarai a filin jirgin saman Bukoba cewa an sami wani hatsari da ya shafi jirgin saman kamfanin Precision wanda ya fada a cikin ruwa kimanin kilomita 100 daga filin jirgin saman. Kwamishinan yankin Albert Chalamila ya ce mutane 43 da suka kumshi fasinjoji 39 da matukan jirgin biyu da kuma ma'aikata biyu su ne a cikin jirgin wanda ya taso daga cibiyar kasuwanci ta Dar es Salaam zuwa yankin Kagera da ke gabar kogi. Chalamila ya ce a yayin da muke wannan magana mun sami ceto mutane 26 waɗanda kuma aka kai su asibiti. Ya ce ana ci gaba da aikin ceton kuma muna ci gaba da magana da matukan jirgin. Ya ƙara da cewa kuma za a ci gaba da bada ƙarin bayani dangane da lamarin nan gaba. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa yau Lahadi a cikin rahoton tsaro na sirrin ta na yau da kullum cewa an sami matsalar koran manyan jami'an kwamandodi da dama na sojin Rasha tun daga somawar mamayar Ukraine a watan Fabrairun shekarar nan ta 2022. Rahoton ya ce waɗannan kore-koren suna bayyana yanayin zarge-zarge kan manyan kwamandojin sojin Rasha na kasawa wajen cimma muradun Rasha a fagen daga. A wani bangare kuma hakan tamkar wani yunkuri ne na boyewa da kuma kawar da zargi kan manyan shugabannin Rasha a cikin gida. Hukumomi sun bada wani rahoto a jiya Asabar na barkewar kazamin fada da fashewar mabambai a kudancin yankin Kherson na kasar Ukraine a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Dakarun kasar Ukraine sun kai hari kan wurare 9 ciki har da wani sansanin adana makamai a yankin Kherson ta hanyar amfani da kayan yakin sojin Russia da suka kwace. Runduna ta musamman ta juyin juya hali ta Iran ta yi gwajin harba wata sabuwar roka mai dauke da tauraron dan Adam a jiya Asabar a cewar kafafen yada labaran kasar. Gidan talabijin na kasar ya ce an harba rokar mai dauke da tauraron dan Adam na Game 100 daga wani wuri a cikin Sahara ba tare da bayyana ainihin bagiran ba. Rahoton ya ce rokar na da karfin dora tauraron dan Adam mai nauyin kilogram 80 zuwa mazauni mai tazarar kilomita 500 a sama. Amurka na fargabar Iran za ta iya amfani da fasahar roka domin harba makaman nukiliya, to sai dai wani abu ne da Iran ta dage da musanta cewa za ta yi. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa a cikin wani sakon email mai martani kan sanarwar Iran, wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce irin waɗannan ayyuka na Iran suna da hatsari da kuma cutarwa.
Anjima kaɗan, Murtala zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. A ƙasar Ghana, dubban mutane ne suka fito domin yin zanga-zanga a birnin Akara, inda suke kira ga shugaban ƙasar Nana Akufo Addo ya sauka ko su tsige shi saboda gazawar gwamnati wajen farfaɗo da tattalin arziki da hauhawar farashin kayayyaki da kuma faɗuwar darajar cedi wato kuɗin ƙasar. Daga Akara, ga rahoton da wakiliyar mu Hauwa Abdulkarim ta aiko mana.
Muryar Martin Pebuk kenan yayin da yake karanto manufar zanga-zangar neman shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo tare da mataimakinsa Dr. Mahmudu Baumia da ministan kudi Ken Ofori Atta su yi murabus. Ɗaruruwan mutane ne suka fito daga wasu yankunan kasar Ghana domin halartar wannan zanga-zangar wadda suka mata suna da Kume Preko, wato kashe ni baki daya. Mafi yawancin masu zanga-zangar suna sanye da jajayen kaya, kuma wasu suna rike da kwalaye da aka rubuta cewa shugaban kasar Ghana dole yayi murabus. Sai daga cikin waɗanda suka shirya wannan zanga-zangar kuma masanin harkokin tsaro na ƙasa da ƙasa, Malam Adib Sani ya ce sun bi duk wata matakan tsaro da doka da hukumar tsaro ta ƙasa ta gindaya musu. Don haka idan gwamnatin ƙasa ta ki sauraron ƙararsu, akwai wata hanya daban da za su sake bullowa da shi.
Gwamnati kaman ba mu kuma son shugaban kasa da vice president in shi su tashi ga su suka kawo muna wahalan ga duka a cikin Ghana because of corrupt practices in su suna ran garin kaman family business ne. To wannan ne ba mu so, shi yasa muka ce su wuce. Muna da democracy a cikin Ghana, akwai laws, akwai public order act, duka mun bi. Mun zana ma police takada sun reply suka ce sun ba mu security. To wanga democratic rights ne ga mu citizens ne, mu ba politicians ban, ba mu yi affiliated to any political party ba. Kin gane ya?
To idan shugaban kasa bai saurari wannan zanga-zangan ba, me za ku?
Mun petition parliament, mun so parliament to start impeachment proceedings. Mun su kuma ba su yi wani abu ba. Kin ga abin da ke faruwa yau, ya je Ghana duka. Mutane sun kira mu suna son su take part. Wasu ma sun fito Tamale and other places a cikin Ghana. Don kowa duka nana jin zafin garin nan.
To ba ku son gyara kawai shugaban kasa da mataimakin shi sauka?
Shikenan, because ba abin da zai yi. Da yace an yi gyara, muka ce to yayi magana sandin da yayi magana ko mai bi fito cikin wannan magana ba.
Wala bu Mubarak Masaudu mai neman kujerar mazabar a Sawasi karkashin jam'iyyar adawa ta NDC ya ce babban abin da ke ci musu tuwo a kwarya shine matsalar cin hanci da rashawa.
Na farko finance minister kusan ababan da ya gudana duka nuna cewa bai yi aikin nan. Corruption cin rashawa. Akufo Addo kusan yana mulkin kasanga da yan wayen shi ne suna kwasan kudin kasa. Wannan ababa muke ganin kamar ya kamata a daina.
Wasu mutanen kuma sun bayyana dalilansu na zuwa wannan zanga-zangar.
Sunana Ibrahim Tanko daga Dakuma Accra. To gaskiya mun duka mun fito mu wannan demonstration ne saboda abin da ke tafiya cikin wannan kasar babu kyau. Ana gajiya, yara na wahala, manya na wahala, mata na wahala.
Rabiu Maude dan masanin Hausawa, matasa sun tashi su gwada cewa ɗan manya ko kuma government ba su iya su tafiyar da al'amuran garin su bada hanya in ya so waɗanda za su iya su tafiyar da shi su yi. Saboda shi in yau mun fito mun zo mu nuna ɓacin rai ne game da al'amuran da ke faruwa.
A faɗar wanda ya jagoranci zanga-zangar kuma wanda ya karanto manufar zanga-zangar Martin Pebu ya ce shekaru biyu sun yi nisa kan haka suna kira ga majalisar dokokin ƙasar Ghana ta sige shugaban ƙasa sannan ta yi gaggawan mika mulki ga masu rukun ƙwarya. A ɓangaren gwamnatin Ghana kuwa har yanzu babu wani da ya fito ya ce uffan duk da kira da neman bayanai da aka dinga yi daga gare su.
Hawa Abdulkarim Yomfaniya, muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Hawa Abdulkarim, kada a shafa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ga Murtala da cigaban labaran duniya.
A yau Lahadi ne aka soma babban taron yanayi na COP27 a kasar Masar, inda kasashe kusan 200 suke kokarin bijiro da matsalolin karuwar tasirin gurbatar yanayi a duniya inda ke cike da yaƙe-yaƙe da tashe-tashen hankula. A cikin 'yan watannin baya-bayan nan, bala'o'in yanayi sun yi sanadiyar mutuwar dubban mutane, suka kuma raba miliyoyi da muhallansu da kuma asarar dukiya ta biliyoyin kuɗaɗe da mummunan ambaliyar ruwa a Pakistan da Najeriya, tsananin fari a nahiyar Afirka da yammacin Amurka, kazalika kuma suka haifar da guguwa a yankin Caribbean da kuma tsananin zafi a nahiyoyi uku. Shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa a jawabin buɗe taron na Sharm el-Sheikh na kwanaki 13 cewa dimbin rahotannin da ake ta samu na bayyana mummunan hatsuran da ke gaba. Ya ce wajibi ne taron na COP27 ya samar da ƙarfafan tubalin ɗaukar matakai cikin sauri dangane da yanayi a yanzu ko kuma a cikin shekaru masu zuwa, sa'ad da za a sami nasara ko akasin haka a yaƙi da gurɓatar yanayi a duniya. 'Yan sanda a birnin Philadelphia na gabashin Amurka sun ce an harbe mutane 9 a jiya Asabar, yayin da akalla wasu mutane 2 kuma suka sami raunuka a wani harbi da ya auku a birnin. Da farko an ba da rahoton mutuwar mutane 10 a harin a maimakon 9, yayin da jaridar Inquirer ta ba da rahoton cewa jiya Asabar ita ce rana ta 60 a wannan shekara da birnin ya shaidi harin bindiga kan mutane 10 ko fiye. Jaridar ta ba da rahoton cewa ya zuwa ranar Alhamis an sami harin harbin bindiga sama da 2,000 tare da sanadiyar mutuwar rayuka 417 a birnin na Philadelphia a harin na jiya Asabar. An ba da rahoton mutane 4 ne suka fito daga cikin wata mota kana suka bude wuta ga wani dandazon jama'a da ke tsatsaye a kan titi. 'Yan sanda dai ba su kai ga gano manufar kai harin ba.
Gaida Murtala Faruku Sanyinna da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Ƙungiyoyin fafutukar kare muhalli sun nuna ɓacin ransu kan yadda kamfanonin gida da na waje da ke aikin hakoma a da ne ke gurɓata muhalli, wanda ya zama illa ga lafiyar jama'a. Wannan na zuwa daidai lokacin da gwamnatin ƙasar ke ci gaba da bayo kamfanonin cikin gida da na waje lasisin aikin tonon ma'adanai a sassan ƙasar. Yanzu haka dai tasirin sauyin yanayi na ci gaba da bayyana a tsakanin al'umma, musamman yankin arewacin Nijar da aka shafe fiye da shekaru 40 ana haƙo uranium, inda dubban mutane ke fuskantar wasu cututtuka da gurɓata muhalli ya haddasa. Daga Agadez, Hamid Mahmud ya aiko mana da wannan rahoto.
Ƙungiyoyi masu fafutukar kare muhalli sun zargi kamfanonin ƙasashen waje masu haƙo ma'adinai a Nijar da gurɓata muhalli. Ƙungiyoyin dai sun ce ayyukan da kamfanonin ke yi sun shafi filayen noma da na kiwo da na gurɓata ruwan sha waɗanda al'umma ke amfani da su. Ƙungiyoyin kare muhallin dai na adawa da yadda gwamnatin ke baiwa kamfanonin lasisin haƙo ma'adinai ba tare da kare muhalli ba. Al-Mustafa Al-Hassan, shugaban ƙungiyar Agurumman da ke yaƙi da gurɓata muhalli a Nijar.
Ya kamata mu bude ido shekaru da shekaru muke kuka gubba wannan menene kawai ta za a baro mana. Yanzu an doki uranium an tahi da shi an baro mana gubba cikin 180 duk yana nan, za ta cuta ma dai ni za ta cuta ma mutane gashi nan da ramunan da aka yi da yan sauransu. Ka taba ganin mutumin da ya sufa mai da shi kuma yaro bai yi wa kasar da aka kafufu da an fidda ta wurin ta rabin ta an ce maka ya tahi. Yanzu di ba akwai wannan radioactivity ba mu san ba abin da za a yi da ita, akwai amiant ba mu san ba abin da za a yi da ita, wani shi ma abu ne da akwai piralen wanda ake sa wannan duka ba san ba abin da za a yi da su.
Shine abun bakin ciki wanda yake ba zai aihi da da ido ba, mu ba za mu yarda da shi ba.
A nasu bangare ma'aikatan da suka shafe shekaru suna aikin haƙo ma'adinan sun bayyana damuwa akan yadda wasu cututtuka ke kara kaina a tsakanin su sakamakon aikin tonon ma'adinan. Malam Kashi shine shugaban ma'aikatan da ke haƙo ma'adinai a Nijar, ya bayyana irin illar da gurɓata muhalli ya yi musu.
Shekara ta 39 ina aiki kuma da aikin da ka sani cikin rami ina yin shi. Na yi shekara 12 ina cikin rami na samu matsalar baya. Da yawa sana rikin lahiya, yawancin mutane ma in ka huto daga Kominak in ko ka ta yi retreat ko ka ta yi defar volunteer bai wuce ba in kai sa shekara 1 shekara 2 mutane sun ta yi. Sun bar duniya sun rasu. Radiation abu ne wanda yake zama saman jikin mutane sosai da kamata.
Ma'aikatar kare muhalli da gandun daji wacce ta juma tana bincike akan haka ta bayyana irin illolin da gurbata muhalli ke haifarwa a doran ƙasa. Musa Abdu, jami'i a ma'aikatar
kwanakin ba mun ji tabelot aka duba da dai wurin da ake wannan aiki, wannan ruwan nan da ake zuba sun ka haddar ruwan ƙasa, sun gurbata su. Aka zuba da wannan ruwan in akwai wani kwaro ma a ƙasa, wani kwari da ƙasa sun mutu, wanda aka zuba shi cewa ba za ta yi towa ba. Kuma har yau in dabba ta sha ruwan nan, ko me ya sha ruwan shi nan da nan yake kashe abu. An ci gaba tunda wani bi suna dan sassauya wuri, to gaskiya sai an samu matsala.
Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Niger tare da wani kamfanin ƙasar Canada karkashin jagorancin Prime Minister Niger Ahmed Muhammadu suka kaddamar a hukumance da suma haƙoƙar uranium a arewacin ƙasar, wanda zai sa ƙasar Niger ta zama ƙasa ta uku mafi arziki uranium a duniya. Fiye da shekaru 40 da ƙarfa uranium ke a matsayin ƙashin bayan tattalin arzikin ƙasar Niger kafin a fara hukuman fetur daga shekara 2012. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Niger.
A gaida Hamid Mahmud, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Shamsiya Hamza Ibrahim, jagoran shirin. Madalla. To idan ana biye, a shirin da ya gabata mun yi waiwaye ne kan taron fasahar zamani na shekarar 2022 da ma'aikatar sadarwa da tattalin arzikin zamani a Najeriya tare da haɗin gwiwar hukumar bunƙasa fasahar sadarwa ta ƙasa NIDDA suka gudanar, wanda ya mai da hankali kan ƙarfafa gwiwar matasa masu basira na fasahar zamani tare da samar musu da yanayi da za su yi aiki don dogaro da kawunansu. Shirin matasa a duniyar gizo ya zanta da wasu matasan da suka samu tare taron don jin muhimmancin abubuwan da suka karu da su.
To sunana Muhammad Yahya Tambura, ni ne babban director na hukumar shugaban fasahar sadarwa ta zamani jihar Zamfara, wato Zamfara Information Technology Development Agency, ZITI.
Ya za ka kwatanta yanayin Najeriya da kuma irin matasa da take da su masu dimbin basira?
Kamar yadda kika zo kika shaida maka in kin ga abin da ke faruwa, dimbin matasa yayin da mutum 2500 masu hazaka masu son shugaban wannan fasaha da wannan sashi sun zo a cikin farin ciki da annashawa na ganin cewa menene za su iya amfana da shi a wannan taro, kuma menene za su iya kirkira kuma su yi domin alfahari da ƙasar su Najeriya da kuma tabbatar da cewa wannan sashi na kimiyya ya ci gaba. Matasan da muke da su a nan wanda kika gani, akwai inda har duniya ta san da zaman su, kuma sun yi nasarori sosai, kuma suna yi sosai, kuma suna kokari su ga tabbas cewa wannan fasaha da wannan hikima da Allah ya bamu a cikin matasan mu da kuma ƙasar mu Najeriya ya tabbata mutane sun san ta, kuma an zo gwamnati ta yi amfani da ita domin a samu ci gaba al'umma, kuma a samu rashin zaman banza ga matasa, a samu aikin yi ba tare da an dogara ga harkar gwamnati ba, kuma suna amfani da wannan dama domin su ma su baza ta su haja domin a ci gaba.
A cikin wannan guri akwai waɗanda suka fito daga wasu ƙasashe, shin ya kake ganin hakan zai tabbatar ko kuma zai ƙara mana ƙarfin gwiwar cewa mu ma ko wasu daga wasu ƙasashen sun zo su gani irin abubuwan da muke da shi da kuma irin gudunmawar da zamu ba ma duniya?
To alhamdulillah, kamar yadda kika gani, zamu ce kwalliya ta ga kudin sabulu. Lokacin a Najeriya idan muka ci zamu irin wannan program, mutanen mu na kasashen waje suna dauka cewa ba program muke yi ba wanda zai tabbatar da cewa akwai abin da za su iya zuwa su koya. Amma alhamdulillah yanzu da nake faɗa miki, da shekarar bara da ta wuce, da shekara biyu da suka wuce, dukkan irin wannan taro makamancin shi za a yi Najeriya, za ki ga ba wai muna neman su, suke son ma su zo Najeriya domin su ga abubuwan da suke iya koya ko abubuwan ma da suke iya dauka su ce da shi a kasashen su yi. Mu alhamdulillah duk waɗanda kika ga sun zo daga kasashen waje sun zo don ne abu biyu ne. Sama mu ganin mutanen mu da suke kire-kire da kuma fasaha da Allah ya ba su da kuma kokarin su ma su ga menene suke iya dauka su koya su ce da shi. To abin ya zama cewa mun ma mun shiga cikin tsaruka da kuma jawo kasaushi da su akwai a cikin wannan duniya waɗanda suke fatan cewa in sha Allah nan gaba za a samu ci gaba gayen wannan fanni na fasaha a cikin Najeriya.
To daga ƙarshe ganin cewa mu ma fa mun fara yunkurwa don domin a dama da mu, me kake gani ya sauran mana ganin cewa mun kai ga gaci?
To alhamdulillah, kamar yadda kin san duk lokacin da aka ce ci gaba ya zo sabu, musamman na wannan harkar fasaha technology, ana buƙatar dagewa da kuma tabbatar da cewa an dauri ana yi ba zuwa zuwa ai taro ba a watsi a tabbatar da cewa akwai follow up na cewa dukkanin fasahohin da muka gani waɗanda aka tabbatar gwamnati ta yi kokari ta tabbatar da cewa ta ci gaba da engage waɗannan matasa an ci gaba da tsare-tsare bisa da policies da muke da su da dokoki da aka da su wanda zai ba mu iko da dama mu yi irin waɗannan fasaha a cikin ƙasar mu Najeriya taimaka a ci gaba da kula da su domin a tabbatar da cewa abun kwalla ta biya kuɗin sabulu abun bai je daban za ba kuma abun an dade ana amfana da shi so wannan shine a tsarin da ya kamata dukkanin ɗan ƙasa da kuma matasan mu da suke anan da kuma waɗanda ba sa nan waɗanda suke son harkar fasaha sadarwa ta ci gaba a cikin ƙasar mu Najeriya da su kokari su mai da hankali kuma su yi dedicating kansu kuma su ci gaba da hukumomi na gwamnati domin tabbatar aikin ya dore ba tare da an bazatar da shi ba a cikin kai taro kuma a watsi
kazalika wannan matashiyar ta yi wa wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulrauf kari da cewa
sunana Rukayatu Sadauki kuma matashiyar yar jarida kusan yanzu na an zo lokaci ne duniya na digital fasahar zamani to a cikin wannan taron zai nuna mana yanda shi fasahar wannan zamani take da muhimmanci kuma yanda mu a matsayin mu na matasa yanda zamu yi amfani da wannan dama da muke da shi mu ƙara ilmantuwa wurin ƙara gina kanmu
da shi ke kin shahara a kafafen sada zumunta musamman Instagram Facebook kuma idan kika yi magana yana tasiri a cikin matasa waɗanda suke bibiyan ki suna koyon ɗaya a kuma biyu a gare ki ya zaki kai wannan ilimi da kika samu a nan gurin shafukan ki na sada zumunta domin matasa su koya cewa ai abubuwan da za su taimaka musu wajen samun kuɗaɗen shiga
so zan yi kokari na daina ga na yuzan wannan Facebook da dai sauransu har zuwa Twitter din ganin na ilmantar da mutane na ƙara fatakar da su na wayar da kansu akan wannan abu tunga wasu dai ba samu halarta ba saboda ya kasance a Abuja so sai mu yuzin wannan dama din na ganin cewa su ma sun karu da abin da aka yi a nan
kasancewar matasa su ne dimbin mahalarta wannan taro kuma cin kina ganin wannan taron zai yi tasiri ga sauya tunanin matasa musamman na arewa
ai so sai ma yanzu nan ma ya fara ma sauya ko kuma in ce ya sauya saboda da yawan mutane ba su ma yi tunanin program din haka zai kasance ba wasu sun zo ma a jiya suka zo program na biyu suka zo da suka ga yanda abin yake mutanen da suka zo kuma tattaunawa da aka dingi da motivations din da ake ƙara samu in zaki duba yake ga manya-manyan mutane daga duniya da suka samu ci gaba suka kai wani stage a rayuwa duk sun halarci wannan wuri kuma su ma sun zo sun bada nasu experience din kuma mutane ne wanda suna cikin shi wannan duniyar fasahar zamanin da ake ciki to kinga ba abin ba karamin abin karuwa bane da sauran so ina tunani idan za a ci gaba da yin wannan program din akai-akai gaskiya mu ma Najeriya za mu iya mu kai inda ba mu tunanin za mu kai ba especially in terms of digital society haka tunga mu komai sai a ce an ban mu a baya wani ma bai san me database ba bai san me blockchain din ba da sauran su amma yanzu saboda wannan program din da aka yi duk mutane sun fara ganewa menene abin da ke faruwa da kuma duniya halin da duniyan take ciki yanzu na digital
da karshe wani kira zaki ga matasa yan
uwa eh to abin da zan yi wa kira ga matasa yan uwa na shine mu ƙara sani cewa duk yanzu nan abin da muke gani mu shiga social media ba wai kawai chatting bane a ya kamata mu san cewa muna digital society ne wanda ya kamata a ce matasa sun iya su computer dinnan sun zama engineer suna da ilimin internet na ganin cewa yanzu sun taimaki society din sun taimaki kasansu ganin cewa sun yi wannan gasu irin su bitcoin dinnan duk da ake yi dinnan da zaki ga irin su abubuwa dai haka kamar wanda muka koya anan amma zaki ga matasan mu wasu ba su da wani ilimin waɗannan abubuwa din kawai sai dai a shiga ana chatting da sauransu to ya kamata a ce mu ma a ce muna yin wannan muna amfani da wannan fasahar da muke da shi ganin cewa yes mun kai wani matsayi da ake tunanin maybe mu ba za mu iya mu kai ba wai kawai a tsauna a social media ana chatting kawai ana posting da sauransu
to ma sauraro saboda karancin lokaci yauma anan za mu dakata cikin shirin sai kuma na gaba idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka Shamsiyya Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi sake haduwa a shiri na gaba bi salam
a gaida Shamsiyya bara aji kadan daga ra'ayoyin masu sauraron mu sakon mu na farko ya fito ne daga sanin mai langelange ya wuri yace muna taya daukacin al'ummar Katsinan Maradi murnar samun sabon sarkin Katsinan Maradi mai martaba Sultan Ahmad Al-Zaki Mariwa da fatar Allah ya ba sabon sarki ikon rungumar ƴan masarautar baki ɗayan su dan ganin an gudu tare an tsira tare sakon mu na gaba ya fito ne daga sanin Muhammad Chindo gokarufin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya yace salam biyoyi Hausa dan Allah ku bani dama in kira ga ƴan uwana matasa da mu rike sana'ar mu hannu biyu mu guje wa yin bangar siyasa a daidai wannan lokaci da aka buga gangar siyasa a kasar mu Najeriya mu kuma guje wa duk wani dan siyasa da zai sanya mu yin bangar siyasa da fatan wannan kira nawa zai kai ga kunnuwar matasan mu. Sako daga Jamilan Ado Salati Goma ga Annabir Jau, da fatan Ado Salati Goma ga Annabir Jau suka ke zancen da dan takarar shugaban kasar Najeriya a karkashin jam'iyyar PDP Atiku Abubakar yayi na cewa idan ya ci zabe zai sayar da matatun man fetur din kasar ga yan kasuwa yayi daidai, domin mu talakawan Najeriya bamu ga amfanin baɗi ba rai ba, dan haka gwamnati ya sayar da su ko yayan talakawa da suka mallaki takardun digiri amma suna zaman kashe wando sun samu ayyukan yi a matatun. Sai sako daga Kinunu Sani Yunisari daga jihar Yobe yace biyoyi Hausa, dan Allah ku bani dama domin nayi kira ga gwamnatin mu na jihar Yobe wato honorable Mai Malabuni da gaggauta duba halin da al'umar garin Yunisari suke ciki sakamakon rashin wutar lantarki wanda yau kusan watanni uku kenan ba mu da wutar lantarki a garin mu na Yunisari, dan haka ya kamata mai girma gwamna ya taimaka ya gyara mana wutar lantarkin mu. Nagode BOA Hausa. Kayatar ministan ilimin Nijar da majalisar kasar ta yi domin ya yi musu bayani dalilan da ke haddasa yawaitar yajiyajen aikin malaman makaranta, hakan ya yi daidai. Da ƙarshe muna fatar ministan zai yi musu cikakken bayanin da za su gamsu. Sako daga Kawu Mai Ruwa Bajoga da Comrade Adamu Abubakar Bajoga. Kafin mu ƙarƙare, ga Murtala ya sake dawowa da labarai amma a taƙaice.
To Hafiz, a takaice, wani jirgin saman fasinja dauke da mutane 42 ya fada a cikin kogin Victoria na kasar Tanzania da sanyin safiyar yau Lahadi sakamakon rashin kyakkyawan yanayi jim kadan kafin lokacin saukar sa a arewa maso yammacin Bukoba, kamar yadda 'yan sanda suka bayyana, inda ake ci gaba da aikin ceto mutanen da ke ciki. Kwamandan 'yan sandan yankin William Mopagale ya shaidawa manema labarai a filin jirgin saman Bukoba cewa an sami wani hatsari da ya shafi jirgin saman kamfanin Precision wanda ya fada a cikin ruwa kimanin kilomita 100 daga filin jirgin saman. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta fada yau Lahadi a cikin rahoton tsaro na sirrin ta na yau da kullum cewa an sami matsalar koran manyan jami'an komandodi da dama na sojin Rasha tun daga somawar mamayar Ukraine a watan Fabrairun shekarar nan ta 2022. Rahoton ya ce waɗannan kore-koren suna bayyana yanayin zarge-zarge kan manyan kwamandojin sojin Rasha na kasawa wajen cimma muradun Rasha a fagen daga. Runduna ta musamman ta juyin juya hali ta Iran ta yi gwajin harba wata sabuwar roka mai ɗauke da tauraron ɗan Adam a jiya Asabar, a cewar kafafen yaɗa labaran ƙasar. Gidan talabijin na ƙasar ya ce an harba rokar mai ɗauke da tauraron ɗan Adam na Game 100 daga wani wuri a cikin Sahara ba tare da bayyana ainihin bagiren ba. A yau Lahadi ne aka soma babban taron yanayi na COP27 a kasar Masar, inda kasashe kusan 200 suke kokarin bijiro da matsalolin karuwar tasirin gurbatar yanayi a duniya inda ke cike da yaƙe-yaƙe da tashe-tashen hankula. A cikin 'yan watannin baya-bayan nan, bala'o'in yanayi sun yi sanadiyar mutuwar dubban mutane, suka kuma raba miliyoyi da muhallansu, da kuma asarar dukiya ta biliyoyin kuɗaɗe da mummunan ambaliyar ruwa a Pakistan da Najeriya. 'Yan sanda a birnin Philadelphia na gabashin Amurka sun ce an harbe mutane 9 a jiya Asabar, yayin da akalla wasu mutane 2 kuma suka sami raunuka a wani harbi da ya auku a birnin. Da farko an bada rahoton mutuwar mutane 10 a harin a maimakon 9, yayin da jaridar Inquirer ta bada rahoton cewa jiya Asabar ita ce rana ta 60 a wannan shekara da birnin ya shaidi harin bindiga kan mutane 10 ko fiye.
Masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau gaba daya. Sai kuma gobe da Asuba idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokanan aikin mu da wasu sabbin shirye-shiryen. Kafin mu yi ban kwana da ku, muna miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalai, 'yan uwa da abokan arziki a faɗin jihar Sokoto bisa rasuwar shahararren mai sharhi da fashin baki kan lamuran shugabanci, siyasa da ma tattalin arziki, barista Ma'azili Manyabo, wanda Allah ya yi wa rasuwa da yammacin jiya Asabar a wani asibiti a Abuja. Mai yanzu haka ake shirye-shiryen jana'izarsa a gidansa da ke Yabo a jihar Sokoto. Allah ya ji kansa da rahama, amin. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyina da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yau, ni Muhammad Hafiz Baballe, sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.